Assalamu alaikum mutane na da fata dai kuna nan lafiya ta kuce Hadiza. Mutane na zan shiga live yanzu kuma zamu yi me zamu ci gaba da videos din mu live program din mu akan dandalin masu neman aure. Kana nan kana neman matan da zaka aura shigo cikin salon rayuwar Burtaniya akan TikTok yanzu ka samu qualities dinka ka samu shekarun naka inda kake yarinyar da kake so ka aura yar shekara nawa ce kake so maybe within 20 years to 25 kai ko 40 years ko 30 years sai kai magana da akwai mutane daban-daban kun gane kuma watakila Allah zai iya hada ku tare ta wannan shafin nawa to gashi nan dai da Allah duk inda kake in ka kalla video din nan ka shiga DM dina kai mu magana kai commenting kai like din videos din nawa ku shiga YouTube na nan a YouTube na nan a Facebook salon rayuwar Burtaniya haduwa na alkhairi insha Allah ta kuce Hadiza assalamu alaikum.